lalle yana da mutukar muhimmanci ga wanda yake da niyyar aikin haji ya maida hankali a game da abin da ake cewa al-wuquf bil arafat aywa a filin arfa domin shine aikin haji al-hajju arafat lalle aikin haji shine tsayuwa a arafat wanda bai samu tsayuwa a arafat ba bai samu haji ba sai ya nemi wasu kudin ya dawo idan ka tsaya a arafat lalle ka fita daga cikin wanda ake cewa har yanzu ba su sauke farali daga kansu ba an ce shikashikan musulunci guda biyar a aikin haji na ciki yanda ka san an ce dole kullun kai sallah haka aka ce maka dole in kana da dama ka tafi kai aikin haji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake zuwa aikin haji alhali yana da guzuri yana da dama yake yaje to in ya ga dama ya mutu ba yahudi wato dai ba zai mutu musulmi ba
malam ahmed suleiman me kaga ya dace musulmi yayi a lokacin da yake filin arafa
abinda ya dace mutum yayi gobe shine yayi addu'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman rana a duniya ita ce ranar arfa mafi soyuwar addu'a da darajar ta ita ce addu'a da alhaji ke ranar arfa mu yi addu'a da abin da ke damun mu ga ubangiji amma tun yau zamu samu abin rubutu ne mai listin abin da ya kamata mu roki Allah mu dauko takarda mu rubuta mu je mu yi zikiri da yawa mu karatun alqur'ani mu daga hannun mu roki Allah mu yi abin da ake cewa itsanabi maimaita kalma mu je mu dawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son masu nacin addu'a malamai suka ce nacin addu'a shine yin tasawufu fada addu'a ka kara fada saboda haka mu maida hankali sosai musamman dai addu'a da ta shafi kasan mu yi addu'a sosai Allah ya zauna da kasan mu lafiya kuma ya ba mu shugabanni na kwarai waɗanda za su kula da mu kuma ta hannun su mun yi sa Allah ya kawo mana da damuwoyin da suka damu kasan mu
yanzu malam in ka lura kowa na da wayar salula a hannunsa wace shawara zaka ba alhazai wajen yin amfani da wannan wayar a ranar arafa
ba mu da babban kawai yanzu a zamanin da muke ciki irin waya kuma ba mu da abokiyar gaba irin waya domin waya muna kula da ita fiye da yadda muke kula da muraqabar ubangijin mu mukan dauke ta mu saba ubangijin mu shi kuma Allah yana kallon mu mukan dauki waya ni abubuwan da basu dace ba abun mamaki anan zaka ga har wai ana chat ya mutum zai chat anan gurin bayan kana yin wata romantic magana a chat din sai ta rusa ma aikin hajjin kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wanda yayi aikin haji falam yarfus bai kwarkwasa ba maganganu ko na batsa ko na nuna soyayya to wanda zaka jawo wato a samu damuwa to lalle wannan abun haram kuma na iya rendering hajjin ka invalid kamar da yanda da tura suke fada kada mutun yayi abin da zai lalata masa haji da abin da kansa ya siya kuma a kiyaye da matsalar waya babbar matsala ce amma mu rike ta idan mun rike ta yadda ya kamata ita kuma babbar abokiyar ce mu koce musamman ga masu neman ilimi ko masu neman sanin wani abu kuma zaka iya rike wayar ka kai karatun alqur'ani amma in dai ba wayannan abubuwan zaka ba ka kashe ta ka sa ta a waya musamman kuma ta hajjia da mutun zai ta kiran ku ba daka ba in daga baya sai ku ce waya tana cikin jakani to yau wato kuga ta cikin jaka din nan inda za a yi ta kiran ki ko an kira ki ma ba a same ki ba ga yawa mai gida shin yau cewa in ya kira ki bai same ki ba kina addu'a ne ga yawa yara in ya kifi ka kira ki ba su same ki ba kasu damu kuna firin arafat kina addu'a ne da sauran irin wayannan abubuwa a kula da waya kada ta haramta wa mutane wannan rana mai daraja a cigajiyarta